set up. Till me shine the car. That's so yellow. Give me kiss on my cousin body. Sallama ma taimaka kai daure ka ja mu miji zuwa ganuwa
mai farin jini mai tarin farin jini tasu kuyelo umbongo kai Allah ya baiwa
dole ne ayo in yabawa bankasiya dai da wani gani ta burki ta masu kariya ta kauna su titi buri ayo sun ji kunya ta ba su gore dan mujile a yanzu sun faduwa
so
kaza ma jarimi na kaka wasulu ungogwa kaka uda barna mun yarda cewa cikin tafiyar ka ba faduwa
farin jini mai tarin farin jini tasu kuyelo ungogwa kai Allah ya baiwa
komai na rabbana Allah kai iyaka jama'a ta ungogwa mun yaba hankalin ka ci yasa muke ta roƙon Allah dai ka ya saka ce hakan nan da muke ta jimmarwa
mai farin jini mai tarin farin jini tasu kuyelo ungongo kai Allah ya baiwa
kaka san ta jeji san ba a yi maka kyure a ungongo ka zam ruwa mai yawan kwarare ka zam gishikin da ba ta yiwuwa a ture ka zamo mai rucin kan dutse mai wuyar tonuwa kiran mu kawai go tafiyar da mun yarda sai riba ba faduwa
farin jini mai tarin farin jini tasu kuyelo ungongo kai Allah ya baiwa
samin umar cikin rijiya ta zaki kun amsa kiran me gida baba tuna naki tabbas kun cika abokan tafiya rayuwa
mai farin jini mai tarin farin jini tasu uyalo umban ko kai Allah ya baiwa
iye bijiya man fati dole in ya baka garbashi ai mu mu jamin kirki aka fassara ka da audu nan talata dole ne Faduwa
mai farin jini mai tarin farin jini tasu uyalo umban ko kai Allah ya baiwa
ce jani mai kemis ado sharuna ya bawa garba ta shori kai ma ka zarce kashi na yarwa alhaji yaya sakatare dole in ya bawa alhaji rabi fani sau a tafiyar ku ba faduwa sau Allah ya barka dan jin mai fani sau an yaba hankalinka samin umar jiyar zaki a tafiyar ku ba faduwa
mai farin jini mai tarin farin jini tasu uyalo umban ko kai Allah ya baiwa
amin sa'adu umban ko Allah ya barka salisu ma'azir jiyar zaki da ya baka alhaji biliya bacirawa Allah ya barka alhaji anka bacirawa a tafiyar ku ba faduwa
mai farin jini mai tarin farin jini tasu uyalo umban ko kai Allah ya baiwa
alhaji sule musa ka dawa dole in zira ka a lokacin ka umban ko ta wuce ayi suka domin kai mun gani Allah ya barka kai ma mun lura a tafiyar ka ba faduwa
mai farin jini mai tarin farin jini tasu uyalo umban ko kai Allah ya baiwa
alhaji sama'ila mai biskin na zango abdul hamid garo ai dole kai ma na ango awali bus ka dawa kai ma ka zama jigo bello bala umban ko tafiyar ku ba faduwa zana da uni alhaji ado bacirawa mai atamba ba karoni shawu ali ungogo a tafiyar ku ba faduwa
mai farin jini mai tarin farin jini tasu uyalo umban ko kai Allah ya baiwa
kabir musa na shanono mai yada kunya wada karo kai ma ai dole in saka a hanya bini bijiya man wannan mai dubu na kunya kabir madi bijiyar zaki ba faduwa
mai farin jini mai tarin farin jini tasu uyalo umban ko kai Allah ya baiwa
alifan aliyu adamu wanda bai gadara saminu umar jiyar zaki da ya zam jagora alhaji sani mun tsira kai ma kana da lura alhaji hamisu sky audin hamza ne godiya
mai farin jini
jagora sai na yaba ka alhasini ya kai ma dole ne in yaba ka awali sule ku ba dan sani a tafiyar ku ba faduwa
mai farin jini mai tarin farin jini tasu uyalo umban ko kai Allah ya baiwa
malam abaso ja a gare ka tilas nasara ahmad lawan gode bi kai ma kai na da lura abdul aziz jibrin yusha lawan na lura a tafiyar ku ba faduwa
mai farin jini mai tarin farin jini tasu uyalo umban ko kai Allah ya baiwa
alhaji audi dan tunku kai ma kana da kima bara hakuri muhammad kasan kai ma kana da kima dan ziyaro aja da kai ma kana da kima rijiyar zaki zurkon silwation summit kun zaman garkuwa
mai farin jini mai tarin farin jini tasu uyalo
san
tafiyar ka ba faduwa
da nace dumfila ni
ne daga zamo garkuwa
iya saya zaman cacai karbuwa
mai farin jini mai tarin farjini tasu uyalo umbanwa kai Allah ya baiwa iye
talisu ma'az shine ya dauki nauyi ni a dogon jani ne ya zammana yi mutaka a gunjarumin da ake ta yayi tasu uyalo ka ja mu miji zuwa gano.